من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah Azza wa Jalla da ya hada fuskokin mu anan, kuma Allah ya tara mu gaba daya cikin alkhairin da ya tada dawo dukkan wanda suka taru dangane da al'amari na addini irin wannan. Sannan kuma malam da yazo daga guri wanda yake mai nisa tare da yanayi wanda ni ina kusa amma kuma dai tunanin ma ba za a yi ba, amma malam yazo duk da yanayi to kaga wannan shi ma yana nuna jajircewa na malam. Allah madaukakin sarki ya kara ainihin tabbatar da shi akan abin da yake daidai ya mishi sadadi. To nazo na riga na tadda malam yayi magana, yayi magana akan abubuwa da dama wanda yake da cikin abubuwan da na tsinkaya malam yayi magana akai su ne zan ainihin kusan maimaici ne, domin malam kusan ya riga yayi bayani akan dukkan wani abu wanda yake bai bar wani karamin abu ko babu ballanta face yayi magana akan shi. To amma duk da haka sai zamanto kaman maimaici ne dangane da abun da malam ya riga yayi magana akai. Magana ne akan ainihin girmama malamai, wanda yake girmama malami ko da nassi daya cikin nassoshin da ya kawo ya isa dalili ba tare da ainihin zugo nassoshi kaman yanda malam ya ta kawo ba. Don magana daya idan aka ce Allah madaukakin sarki ya ambace ta ko da guri daya ne, Allah ya umarni da a girmama wani cikin bayansa, to wannan ya isa ya zamanto dalili ba tare da mutane sai sun buƙaci an ce kaza guri kaza, aya kaza ta ce abu kaza a guri kaza ba. Yana daga cikin abin da na tadda malam yana karantawa shine fadin Allah azza wa jal, yutil hikmata may yasha wa may yutil hikma faqad utiya khayran khasira, cewa Allah madaukakin sarki yakan ba da ilimi ga wanda ya so cikin bayansa. Hakika duk wanda Allah ya sanar da shi ilimi, hakika Allah ya ba shi kyauta wacce take alkhairi wanda yake mai yawa. Wanda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara haka, may yuridullahu bi khairan yufaqihu fi din, cewa dukkan wanda Allah yake nufin shi da alkhairi Allah yakan fahimtar da shi addini. Ita wannan hikima da Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin wannan aya ita ce hikimar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la hasada illa fi fisnatayn, ma'ana hasada gaba ɗaya haramun ne a musulunci, to amma a cikin abubuwa guda biyu abinda malamai suke cewa gibba, domin ma'ana hasada shine tamanni zawalin ni'mata alal ghayr, mutum ya burin ni'ima da take ga wani ta gushe. To amma hasada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi anan shine mutum ya burin kwatankwacin abin da yake ga wani, tamanni muslima li ghayrik, mutum ya burin kwatankwacin abin da yake ga wani. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la hasada illa fisnatayn, rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa ya'malu biha ana al-layli wa ana an-nahar, mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi yana kuma aiki da wannan ilimi dare da yini. A wata riwayar rajulun atahu Allahu al-Qur'an wa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahar wa rajulan atahu Allahu malan, da kuma mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya wa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar, yana ainihin ciyar da wannan dukiya dare da yini. Ma'ana kaga wannan yana nuna falalar ilimi, ilimi ga wanda yake aiki da shi, ma'ana har mutum ana so yayi fatan yayi burin shi ma ya samu mataki irin wannan. Kaga ba wani abu ne ya kai ga haka face falala da daraja na wanda Allah madaukakin sarki ya sanar da shi shi wannan ilimi din. Sannan malam yayi magana akan ainihin kaso da wancan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa masalu ma ba asallallahu alaihi min al-huda wal ilm, ya kawo misalin wanda ke shi gashi Allah ya bashi karatu ana ramma ne masani ne na alqur'ani amma ko bashi da fiqhu a cikin addini wannan yana da daraja ta musamman darajar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi daraja irin haka da yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alkhairun ku shine wanda ya koyi alqur'ani sannan kuma ya karantar da shi kaga nan koyarwar tana iya dauka tilawa ce iya ba tare da sanin ila fassara qur'anin da istinbatin wasu hukunce-hukunce a cikin alqur'ani ba amma duk da haka yana da wannan darajar sannan kuma wannan darajar za ta kara bayyana a ranar kiyama ikra'ul qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah shafi'an li ashabi to karanta qur'ani zai zo yana ceto masu karanta shi a ranar kiyama sannan manzo Allah yake cewa za a ce wa ma'abocin alqur'ani ikra wa rattil wartaqi fa inna akhira manzilatik inda akhir ayatin takra'uha cewa ka karanta alqur'ani kai ta tartili kai ta hawa matakai na daraja na gidan aljanna karshen matakin da zaka aljannan da zaka zauna ita ce karshen ayat da ka karanta kaga yanayin karfin hadda da yanayin yadda mutum yake naci wajen karanta alqur'ani to yanayin irin matakin da zai samu a darajar da zai samu a ranar kiyama wajen shiga aljanna Allahumma inna ala zalika waj'alna min ahli jannati al-firdaws sannan kuma malam ya kawo hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama farkon hadisin yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila al-janna cewa duk wanda yabi wani tafarki wata hanya yana neman ilimi Allah zai saukaka mishi hanya ta shiga aljanna wanda a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hakika shi masani malami wanda suke cikin sammai da ƙasa su ne mai istighfari sai ce hatta hitani fil ma hatta kifaye da suke cikin ruwa suna roƙa mishi gafara kaga wannan ba shakka daraja ce daga cikin darajoji da Allah maraucin sarki yake banci malamai da ita cewa hatta dabbobi kamar yadda malai ambata wanda suke rayuwa a cikin ruwa Allah ya yi musu ilhamin wani malami ne sannan kuma suna roƙa mishi gafara ya samu wannan daraja banda yanda mala'iku za su zo suna shimfiɗa fuka-fukansu wa innal mala'ikata latabau ajnihataha li talibil ilm ridan lima yasna a wata ruwa ridan lima yatluf cewa mala'iku sukan shimfiɗa fuka-fukansu ga mai neman ilimi domin gamsuwa da yadda da abin da yake nema to la shakka koda iya wa'annan aka tsaya wannan ya isa falala gawa malamai a daraja su a dauka cewa bayin Allah ne wanda cikin dukkan bayi wanda Allah madaukakin sarki yake cewa yana daukakawa daukakar da za ta yi mai amfani a lahira su ne malamai fadin Allah azza wajal idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat cewa Allah yana daukaka wanda suka yi imani daga cikin ku da kuma waɗanda aka baiwa ilimi Allah yana daukaka su matakai ya darajoji ya kai ga darajar masani malami annabi sallallahu alaihi wasallama yace hatta wanda zai walimanci sai ya zamanto aqra'ukum likitabillah nabi yake cewa ya ummukum aqra'ukum likitabillah fa in kanu fi qira'ati sawafa alamuhum bisunnah cewa wanda yake mafi sanin ku da littafin Allah shine wanda zai muku limanci kaga wannan daraja ce ta kai shi ga wannan matakin hatta kuma wanda za su bi liman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya fita kalan su yace liyani minkum ulul ahlami wan nuha summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum wa iyyakum wa aw kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam cewa wanda za su biyo bayana sune ulul ahlami wan nuha ma'abota ilimi da tunani da hankali mana hatta wanda za su bu bayan limami ana son a samu wanda yake masana ne wanda in an samu limami ya kakare za su iya tayar da shi ko kuma zai istiklafi ya mai wani a gurbin shi kila sallar shi ta ainihin baci alwala shi ta ainihin karye zai koma yayi saki alwala ya zamanto wanda zai zo ya mai gurbin shi wanda yake ainihin masani ne malami ne to kaga annabi sallallahu alaihi wasallama anan ya faɗi daraja na malamai cewa liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum ya isa daraja ga ainihin masana malamai hatta wajen binne gawawaki annabi sallallahu alaihi wasallama sai da yace wane ne mafi ainihin sanin alqur'ani lokacin da aka kashe wanda aka kashe a yakin Uhud lokacin da za a binne su annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya dinga cewa kenan ayyuhum aksaru akhzan li kitabillah wai wane ne cikin su yafi sanin qur'ani sannan sai a gabatar da shi a cikin ainihin a cikin kabari kafin a sanya wanda zai zuyo bayan shi to kaga wannan yana ishara ga daraja idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya daraja masana to kuma ina ga mu misali wanda yake mu mabiya matakar idan mutum zai koyi ga annabi sallallahu alaihi wasallama ashe na daga cikin wajibin shi girmama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kansu ya girmama su ya daraja su haka malam a cikin ainihin gabatarwar shi ya karanta addu'a da manzo Allah yake yi ta musamman ga malami wanda yake karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nazzara Allahu ra'an sami'a min sami'a maqalati fa wa'aha wa ballagaha kama sami'aha fa rubba muballigin aw a min sami'in cewa Allah madaukakin sarki ya haskaka mutumin da ya ji magana ta ya rike ta ya je isar kaman yanda ya ji ce sau da yawa wanda aka isarwa sai kaga ya mafi ainihin rikewa fiye da wanda shi ya gaya mishi kaga idan shi bai samu aiki da amma zaka samu da yawa wasu abubuwa malami bai samu aiki da wannan ba kila malami yazo ya ta fadin falala na sittu shawwal shi bai yi ba amma duk da haka ya samu falalar wanda ya samu darajar wanda ya aikata da annabi sallallahu alaihi wasallam yace man da'a ilal huda kana lahu mislu ajri man amila bi la yunqasu min ujurihim shay'a cewa dukkan wanda ya kira zuwa ga abin da yake shari'a ne to yana da kwatankwacin ladan wanda ya bi wannan shari'a ba kuma za a tauye mai komai cikin ainihin ladan shi ba mana ladan wanda ya aikata ba za a tauye bane a bashi za a bashi nashi na musamman na isar da wannan sako to kaga wannan yana nuna daraja na ainihin malami da kuma isar da ilimi ga wanda ainihin suke bukatar shi wannan ilimin ya isa gare su mana su ne wanda yake sauran awam wanda suke koyan shi wannan ilimi din haka manzo Allah yake cewa sayyidina Ali radiyallahu anhu lokacin da ya aike shi Khaybar da ya aike shi Khaybar sai yake cewa da naje zan durfafe su ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka tafi a hankali har sai ka je garin idan ka je farbajiyar garin summatuhum ila alislam sai ka kira su zuwa ga musulunci sai manzo Allah yace fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahid khairul laka min humur an-ni'am wallahi na rantsa da Allah ya shirye da mutum tsaye ta hanyar ka to yafi maka alkhairi fiye da jajayen raquba kaga wannan falala ce ta mene ta isar da ilimi da kuma da'awa zuwa ga shi wannan ilimi din to da haka malam ya ambaci abubuwa wanda yake da yawa a cikin wannan hadisi da manzo Allah yake cewa nadara Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa ballaga haka ma sami'aha manzo Allah yayi addu'a cewa Allah ya haskaka mutumin da ya ji magana ta kaga wannan annabi yana addu'a ne wayannan bayan Allah ya sanya su cikin wanda Allah yake cewa wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nazira wasu fuskoki a wannan ranar suna da haske ila rabbiha nazira suna kallon Allah ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin su to daga cikin abin da ainihin malam yayi ambata ya kawo maganganun magabata daga ciki akwai magana Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu cewa al ulama usada wal fuqaha qada wa mujalisatuhum ziyada cewa su malamai su shugabanni ne faqi hai kuma jagorori ne sannan zama da su kuma karuwa ne mutum zai samu karuwa cikin abin da ya shafi mu'amala shi tsakanin shi da Allah mu'amala shi tsakanin shi da sauran mutane makota anan ne zai ji yaya mu'amala shi zata kasance da makotan shi da mu'amala shi a kasuwa ya mu'amala shi da iyalan shi da ƴaƴayen shi da wanda suke gaba da shi da wanda suke ƙasa da shi duk anan ne zai iya gane yanda zai mu'amala da kowane nau'i cikin nau'ukan mutane Allah maraucin sarki ya sa mu dace. To malam yi bayani da yawa na dan dibini ma kaina ilimi daga cikin maganganun shi. Allah ya saka mai da alkhairi. Zan tsaya anan saboda khairul kalam ma qalla wa dal. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويسدد خطانا إلى سبيل القويم ونسأل الله أن يجل المصوبة وأن يجعلنا من أهله وأصفيائه سبحانك اللهم وبحمدك.